never did. Believe in me. I love you.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yakub makere ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba, 10 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafiya su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, shugabannin kasashe mambobin NATO na ci gaba da taron su yau Laraba a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar Gaza zuwa yau Laraba. Sannan kasashen Australia da Amurka da Burtaniya na zargin wata cibiyar leƙen asiri da gwamnatin China ke daukar nauyinta da aikata leƙen asirin.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa babban komandan rundunar Amurka a Afirka ya ce karuwar 'yan ta'adda a yankin Sahel barazana ce ga tsaron Afirka ta yamma.
Duniya dai yanzu babu yanki wanda matsalar 'yan bindiga da 'yan ta'adda ya addaba kama wannan yankin.
Wata kotu a jamhuriyar Niger ta ba da belin wani dan jarida da ya shafe wato watanni uku a gidan yari wanda ake zarginsa da yi wa sha'anin tsaron ƙasa karan tsaye.
To bayan kiran da muke gwamnati kuma na kira ga ɗan uwan mai yan jarida da ya yi taka tsantsan a san labarin da doka ta ba mu wallaha musamman a cikin wannan lokaci da muke cikin shi. Gwamnatinmu tana yaƙi da ta'addanci.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na zamantakewa wanda Zainab Babaji za ta gabatar, wanda shirin a wannan mako ya tattauna akan yadda al'umma za su yi amfani da bambance-bambancen tsakaninsu wurin ci gaban ƙasa. Muna kuma dauke da wato sakonni na masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an huta lafiya. Ga labaran. Shugabannin kasashe mambobin NATO na ci gaba da taron su yau Laraba a birnin Washington DC, inda za su yi nazarin yadda za su inganta goyon bayan da kungiyar kawancen ke baiwa Ukraine tare da karfafa nasu tsaron da kuma matakan tauna tsakuwa. An kwashe watanni ana wannan tattaunawar a matakai na ƙasa, ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen kasashen NATO a farkon wannan shekarar. Yanzu ya rage ma shugabannin su yanke shawara ta ƙarshe. Babin yau Laraba na taron zai kammalu ne da wani ɗan nishadi, inda shugaban Amurka Joe Biden zai shirya wata liyafar cin abincin dare ma shugabannin na kasashen NATO a fadar White House. Yayin da NATO ke fuskantar jarrabawa mafi tsanani a tarihinta na tsawon shekaru 75, jiya Talata Biden ya jaddada muhimmancin tabbatar da zaman lafiya ta wajen ikon fada a ji. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar Gaza zuwa yau Laraba, kwana guda bayan wani hari da aka kai ta sama kan wata makarantar da ta zama wurin fakewa ga Falasɗina wanda aka raba da muhallansu, ya yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla 29 a cewar jami'an lafiyar Falasɗino. Dakarun tsaron Isra'ila sun kai hari ta sama kan garuruwan Nazareth da Khan Yunis, inda suka kashe mutane a ƙalla 6 baya ga wasu da dama da suka raunata a cewar kafafen labarai da dama. Kafar labarai ta Associated Press ta ce mutane 8 sun mutu a wani hari da aka kai ta sama kan wani gida da ke da'ir Albala, wanda wani wuri ne da ke cikin yankin da aka barranta daga ayyukan soji saboda dalilai na jinƙai, inda hasalima Isra'ila ta ce ma Falasɗina su je su fake. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai yau Laraba kan tashar jirgin ruwa ta Odessa ya halaka mutane a ƙalla 2.
An ji ba kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan Babban kwamandan rundunar sojin Amurka a Afirka, wato AFRICOM, General Michael Langley ya bayyana karuwan yawan bangarorin kungiyoyin masu tsaron ra'ayi a yankin Sahel a matsayin wani babban kalubalen tsaro da ka iya fantsama a yammacin Afirka. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Has become less safe because of the expanded numbers across a number of factions or
babban komandan rundunar sojojin Amurka a Afirka wato AFRICOM General Michael Langley ke jaddada cewa yanzu yankin Sahel bai da aminci ta fuskar tsaro domin karuwar yawan bangarorin kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da tarzoma ire-iren su JNIMM ISIS Sahel ISWAP ko kuma Boko Haram duk suna tattara a can kuma suna ƙara mamaye yankin sannan sun yi wa yankin kuri da hakan ke faman fantsama zuwa shiyar yammacin Afirka. General Michael Langley wanda ke jawabi da yan jaridun Afirka masu ɗauko rahotannin tsaro ta hanyar na'urar Zoom ya bayyana cewa
so by extremist organization they thrive in areas of instability. Instability such as weak governance that
kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi na tarzoma suna samun damar habaka ne a yankunan da ba a da kyakkyawan shugabanci, a yankunan da ba a da kwanciyar hankali, rashin ingantaccen shugabanci, rashin shugabanci na gari, da kuma yankunan da ke da daji mai girman gaske da ba kowa kuma ba komai a ciki.
Ungoverned populations of regions across and in the coast of West Africa number.
Na tambayi shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel, Dr. Kabiru Adamu, ko ta wace fuska ake kallon jawaban na babban kwamandan sojojin Amurka?
Ababen da muke gani a shekarun nan a baya-baya ya nuna cewa wannan yanki na Sahel da wani sashe na yammacin Afirka duniya dai yanzu babu yanki wanda matsalar ƴan bindiga da ƴan ta'adda ya addaba kama wannan yankin. Talin gari wa ƙasar Burkina Faso da ƙasar Mali kusan fiye da kashi 50 na yankin da suke rike da shi yana kusan ba za ko a ce hannun waɗannan mayakan ƴan bindiga ko kuma ana gasa ne tsakanin ita gwamnati da wayannan mayakan. To haka ma dai kusan kasashe da yawanci da suke ciki waɗanda suka fi kusa da hamada abin yafi damuwar su. A baya-bayan nan muna ganin ƴan bindigan suna ƙara karatowa kasashen da suke da iyaka da teku. In ka diba misali iyakar da ke ƙasar Burkina Faso da Ghana, ƴan bindigan nan suna shigowa suna kai hare-hare a ƙasar Ghana, haka ƙasar Benin, haka gasunan dai gasunan yawancin kasashen nan da suke iyaka da teku. To haka ma Nigeria daga abin da inda suke a kusa da tafkin Chadi, to yanzu haka in ka kewaya abin da ya kama daga nan har zuwa jihar Sokoto ga akwai alamun wayannan kungiyoyi. To haka ma in ka je arewa maso yamma da kuma tsakiyar Nigeria hali jihar Niger ta kai kire, wannan matsala ce wadda gaskiya tana da nauyi sosai kuma ya kamata a dauke ta da muhimmanci. Abun da baya-bayan nan abin da ya kara munin yanayin shine yadda kasashe misali irin su Niger, su Mali, su Burkina Faso suka fara yanka alakar da suke da shi da kasashen yamma misali kasar France da kasar Amurka da ma kasashen da suke nahiyar Turai a karkashin tarayyar Turai.
General Langley ya ce duk da haka za su taimaka.
But our way forward is to engage with these countries, identify what their needs are, in which they will lead a enduring solution.
Ta nan shi ne, za mu haɗu da ƙasashenmu mu fahimci menene buƙatunsu, ta yadda za a samu maslahar wannan matsala. Kuma galibi hakan ya ta'allaka ne akan gwamnatoci da kuma yadda suka tunkari wannan matsala. Mun yi abubuwa da dama a baya da suka samar da kyakkyawan sakamako, kuma ina da tabbacin cewa a wannan karo ma za a samu irin wannan kyakkyawan sakamakon.
And I'm sure there will be effective in the future.
Kalaman babban kwamandan sojojin Amurka a Afirka, General Michael Langley. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, kasashen Australia da Amurka da Burtaniya na zargin wata cibiyar leƙen asiri wadda gwamnatin China ke ɗaukar nauyinta da aikata leƙen asiri ta kafar yanar sadarwa. To amma hukumomi a China sun yi watsi da zargin da cewa shi ma dai wani yunkuri ne kawai na amfani da batun matsalolin tsaro a yanar sadarwa don ɓata ma China suna. Cibiyar kula da harkokin sirri na kafar sadarwa ta Australia na zargin wata kungiya mai suna APT-40 wadda ke nufin gawurtacciyar barazana mai dorewa da aikata kutse da dama a madadin wani bangare na ma'aikatar tsaron kasar China. Mataimakin ministan tsaron Australia Matt Tisleweit ya gaya ma gidan rediyon Australia yau Laraba cewa fannin yanar sadarwa na dadda zama wani fage na fafatawa da kuma leken asiri.
It's been a non-traditional area of conflict in Ukraine and we're learning a lot.
Tisleweit ya ce wannan ya zama wani sabon fagen daga a wurare irin Ukraine kuma muna wato koyon darussa da dama daga wajen. Shi ya sa ma gwamnati ke saka kuɗi sosai wajen inganta bangaren yanar sadarwar Australia don tabbatar da tsaro da ma harkokin da ba na tsaro ba.
Agaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A jamhuriyar Niger kotu ta bada belin wani dan jarida da ya shafe bayan wato watanni kusan uku a gidan yari saboda zargin da ake masa na yi wa sha'anin tsaro na kasar baki daya wato karan tsaye. Sumana Idrisa Maida ya rawaito labarin da ke nuna wato hasashen yuwar jama'an Rasha sun kafa na'urori na sauraren jama'a a manyan gidajen gwamnati a birnin Yamai. Wakilin Musulmi Munna Barmana dauke da karin bayani.
A ranar 29 ga watan Afrilun 2024 alkali mai bincike ya tura mawallafin jaridar Lanketer Sumana Idrisa Maiga gidan yari bayan shafe kwanaki hudu a hannun yan sandan farin kaya. A fitowar ta ranar 25 ga watan Afrilu jaridar ta ruwaito cewa ana hasashen jami'an Rasha sun kafa na'urorin sauraren jama'a akan manyan gidajen gwamnati. Shin wa ake zubawa ido kuma saboda me aka yi haka? Mafarin kama dan jaridar a bisa zarginsa da yi wa sha'anin tsaron kasa barazana bayan zaman wakafi na watanni kusan uku alkali ya bada belinsa a matsayin sakin talala. Daya daga cikin mukarraban jaridar ta Lanketer Ahmadu Haruna da ke farin ciki kan sakin mai gidansu ya bayyana cewa yace abu ne da ba a taba gani ba saboda dan jarida ya kwafi labari daga wata jarida a kama shi. Kawai sai aka mai da dokar aikin jarida share daya aka fake da wata dokar ta daban da nufin tilastawa Lanketer dakatar da sukar abinda hukumomi suka yi na ba daidai ba. Aikin jarida da aikin fadin albarkacin baki sun shiga halin ni'asu a Niger. Dokokin aikin jarida a Niger sun hana garkame dan jarida a kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikinsa. Saboda haka shugaban kungiyar ANP ta mawallafan jaridu masu zaman kansu Zubairu Sule ya gargadi hukumomi da ma yan jarida akan maganar mutunta dokoki da ka'idodin wannan fanni.
Muna kira ga gwamnati a zantabin dokoki a wanda suka ba yan jarida yanci ya ba da labari baya ta ce. To bayan kiran da muke gwamnati kuma muna kira ga yan uwan yan jarida da a yi taka tsantsan a san labarin da doka ta ba mu wallaha. Musamman a cikin wannan lokaci da muke cikin shi gwamnatinmu tana yaki da ta'addanci.
A yanda 'yan uwa da abokai ke murnar fitowar mawallafin jaridar Lanketer alkalin kotu ya yanke wa Intinikar Alhassan hukuncin ɗauri na watanni 12 a kurkuku tare da biyan tarar miliyan 5 na sefa. Ana zargin wannan dan siyasa da laifin yaɗa kalaman ɓatanci bayan da ya wallafa wasu bayanai a kafar sada zumunta dangane da kisan wasu magidanta a jihar Tilaberi. To amma lauyansa Maitre Lerwana Abdulrahman ya ce ba su gamsu da hukuncin ba saboda haka za su garzaya kotu ta gaba.
Mutanen nan da anka kashe su jihar Turodi kiran shi ne sun kai dan saboda sun san shi sun kace mishi ga abun da ya wakana gare mu. Shi kuma da ya zo ya ɗauki bayani ya ɗauki rahoto gare su sai ya yada cikin yanar gizo. To yanzu ya ɗaya nan da ya cikin yanar gizo ita ce ta zama mishi matsala. Mun daga ƙara bisa ga wannan sakamakon. Domin zargi na aka yi mishi na ya yaɗa labarun da suke razana zuciyar al'umma kuma ake tuhumar shi da waɗin kalmomi waina bambancin kabila.
Intinikar Alasan wanne ya fada hannun hukumomin Niger a ranar 3 ga watan Yunin da ya gabata na daya daga cikin masu sukar lamirin gwamnatin mulkin soja ta CNSP. Haka kuma yana daga cikin daidaikun mutanen da a fili ke nuna goyon baya ga hamburaren shugaban kasa Muhammad Bazoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannan mu da saki saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan yadda al'umma za su yi amfani da bambancin addini wajen wanzar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa.
Al'ummar da ke da bambancin addini da makabila ne.
Addini a kowace fuska ya kasance kafa na bautawa Allah, yana kuma koyar da zamantakewa tsakanin mutum da mutum. To sai dai a bangare guda kuwa, sau da dama bambancin addini yana zama sanadin sabani tsakanin al'umma, wanda a wasu lokatai kan kai ga tsananin gaba da rikice-rikice har ma da kashe-kashe. Comrade Bello Dauda Gana ya ce rarrabuwar kai saboda sabanin addini yana da tsohon tarihi, musamman ma a Najeriya, inda shugabannin da suka mulki Najeriya shekaru da dama a baya suka wanzar da aƙidar shiya-shiya.
Wannan matsala da muke da shi a ƙasar nan mun gada ne. Dan iya gaya miki tun lokacin da da a bamu independent mun gada daga wajen iyayenmu, su ne irin Sabu Bakar Tabawa Balewa, Sadauna of Sokoto, Chief Obafemi Awolo, Dr. Nandi Azikiwe. Abin da yasa ne wannan magana sun yi regional politics. Jami'un nasu ya tsaya daga region din da suka fito, basu bude shi cewa Najeriya gaba daya ba, saboda kowa yana nuna cewa misali jam'iyyar mutanen arewa NPC kuta-kuta mutanen arewa ne suka san wannan jam'iyyar. Akwai action group basu san ta ba, akwai NCNC basu san ta ba. Ya zamanto cewa kawai dan arewa yana gani shi wannan jam'iyyar ya zaba, magana ta kare mishi. To kin ga genesis din damuwar da muke samu kenan. Dan siyasa ya ga kofa ya ce to shi ma bari ya shiga ta wannan divide and rule din. Ya zaman cewa shine abin da za a yi. In ba a yi wannan abun ba, dan siyasa ba zai iya samun abin da yake so ba.
Yake wannan yana da tsohon tarihi. Kana ga kama akwai alaman za a iya gyarawa ko wato a dawo a samu wannan fahimtar juna tsakanin Krista da Musulmi a nan Najeriya?
Wannan abun mai sauki ne. To idan kika je kika dawo, malamin addini da yake rike cewa shine mai jama'a, shine mai fadan gaskiya, yana kusa da Allah ko ba haka ba, ya ji tsoron Allah.
Kusan kana mika yatsa ma yan siyasa ne, su al'umma karan kansu da suke da sabani tsakanin addinai fa.
Wannan wai shine babban abun da kofar da dan siyasa ya samu. Idan kika dauko 80s 90s early 90s, mun taso tare, mun ci abinci tare, mun je makaranta tare. Yau kuma saboda interest na wayansu mutane da ake kiran so called politician, ya zo sai kawo damuwa a cikin mutane. Idan ka yadda cewa Allah ne ya halice mu, mun to daga wajen baba ɗaya mama ɗaya, to in Allah ya yarda zaka cire gaba kyashi bakin ciki da hasada a tsakanina. Ni Allah ya halice ni dan Najeriya, kai ma dan Najeriya, ina da yanci da constitution ya bani cewa dan je ko ina na zauna na yi rayuwata, kai ma haka. Wannan abu ne mai sarkakiya. Amma idan muka cire addini, in Allah ya yarda da mu ya samu shugaba na gari, kuma kasar mu zata ci gaba, kuma Allah zai taimake.
Mutunta addinin kowa da yin hakuri da juna yana kawo haɗin kai, ci gaba da karuwar tattalin arziki a ƙasa. Kungiyoyi masu zaman kansu na fafutukar wanzar da zaman lafiya da fahimtar da al'umma kan haɗin kai da inganta danƙon zamantakewa. Kan haka ne na tattauna da wasu shugabannin wata kungiyar da ke haɗa kan mabambantan addinai don samar da zaman lafiya.
Ni ne Evangelist Joshua Ringson, co-chairman na Interfaith Mediation Group and Affiliation of IMC Kaduna.
To sai kai kuma?
Sunana Imam Alhaji Othman Ibrahim, co-chair na Interfaith Mediation affiliated to Kaduna IMC.
To ana batun interfaith tun farko Mr. Joshua yaya aka yi kuka samu kanku a cikin wannan aiki na kawo addini daban-daban waje daya domin a samu fahimtar juna.
Koyiswa da taimako sai wajen Imam Ashafa da Pastor Novel suka koyar da mu muna matasa 2007 zuwa 2009 sai a 2013 suka ce mana mu ma za mu iya farawa a karkashin reshin su. Shi yasa kika ga muke abin da muke yi muka kai inda muke yau.
Imam Othman, yaya kuka samu kanku akan hadakan addini?
Wannan koyiswan da aka mana ya kamata sai mu ma mu koyar da wasu saboda su gane menene ma'anan zaman lafiya, me amfani interfaith a society.
Ya zuwa yanzu waɗanne wato nasarori kuka samu tun lokacin da kuka fara wannan aiki na hada mabambantan addini?
Daga wannan lokaci da muka fara yanzu gaskiya mun samu nasara. Zaki ga yanzu koda an samu wani dan breakdown na law and order, zaki ga babu fara mu kongaya a gurin da abun ya faru, a gurin kawai yake mutuwa. Kuma yawanci a maganan crisis da aka dinga yi na religion a ce Christian Muslim wannan an wuce wannan wajen. Yanzu yawanci damuwan da ake samu wanda muke kokarin mu ga mun shigo ciki, mun partnering da gwamnati mu ga yanda Allah zai taimake mu mu samu nasara, shine maganan hardest farmers clashes nan da yake faruwa
fadan tsakanin makiyaya da manoma.
Kwarai da gaske makiyaya da manoma tsakanin fadan su, to shine muna so in Allah ya taimake mu muka hada kai da gwamnati da wasu relevant agencies mu ga ya za mu yi mu wayar musu da kai su gane abubuwan da ake ciki.
Evangelist Joshua, ya zuwa yanzu akwai wa'ansu nasarorin da za ku ce kun cimma tun lokacin da kuka fara wannan aiki musamman wajen hada kan addinai daban-daban?
Mun gode wa Allah, akwai nasara a cikin matasa gabaki daya. Wani karamin abu yakan faru zaki ji an neme mu, to sai mu guje a gurguje as interfaith mediation group, sai mu je kuma da taimakon Allah sai kiga mun iya magance wannan, sai ana ta samun zaman lafiya.
Kenan za a iya cewa bisa ga ayyukan ku mutane sun fara fahimtar cewa ya kamata su zauna lafiya kenan.
Kwarai da gaske. Bugu da kari muna so in Allah ya da kungiyoyin addinai musamman shugabannin addinai mu samu ganawa kuma su gane da cewa zaman lafiya ba wana sun ko share shi bane, ana kiran shi peacemaking, wato ana yin shi ne. Saboda haka muna neman su gane su fahimci cewa kar mu muna aiki da matasa su zama sanadiyan barkewar matasa ta wani gefe. Muna so mu hada kai da su abinda muke ba ma matasa su kuma su taimake mu a masallaci da cocina su sake yin wa'azi akan irin wayan abubuwan.
Imam Othman, tun da kuka fara aikin nan waɗanne kalubale ake fuskanta a ta yadda yake kawo tarnaƙi ma wannan aiki na hada kan addini?
To mun samu kalubale da yawa wanda da duk matashin da kai mishi magana ka kira shi ka ce ga issue na interfaith zai ce maka ai wannan harkan siyasa ne, yan siyasa ne suka jawo ku suke sponsoring ɗinku saboda su samu nasara akan abubuwansu. To amma da Allah ya taimake mu da yake aikin muna yin shi na gaskiya ne, yanzu sai suka gane. Shi yasa kike ga wannan kalubalen yanzu mun riga mu overcoming din shi, wanda a kowane lokaci muka yi kira na matasa ko na Christians ko na musulmai ko na traditional worshipers muka kira su a gurguje za su zo ga mun hada kai mu gudu tare mu tsira tare.
Evangelist Joshua, ta bangaren ka akwai wayansu kalubalen da kuka samu?
An same su. Mun samu kalubale wayansu suke gani kaman ko me ka fito kana yi gwamnati sai ake so a samu rashin yadda da mu. To amma da shi ke Allah ya sa mu ba tare da gwamnati muke ba, wayan non governmental, Allah ya iya bude idanunsu sun gane. Wani lokaci kuma wani kalubale shi ne muka fito muka yi program as a interfaith mediation group a place state to IMC Kaduna, wayansu da kila suna under interfaith na gwamnati sai su ga kaman muna amfani da makamin su ne mu kira mutane, wannan ma mun same wannan kalubalen. Amma daga baya sun zo sun gane mu target audience na matasa ne yawa, because mun gane they are easily used by politicians and lokaci kaman da ya fada ake gani ko siyasa ne a an zo an gane yan siyasan ma wani lokaci ba dadin mu suke ji ba don muna fada musu gaskiya. Wani lokaci wayansu shugabannin addinai da ba su gane ba ko ta gefen Christianity su ce matasa kar su fito, yawa ko ta gefen musulmai su ce ba mu yadda ba, to irin wannan ma kalubale ne. To shi yasa muka ya zama mana dole mu nemi zaman abokantaka da su shugabannin addinan, su waye mu mu waye su, su san halayen mu su san mu. Shi yasa kika ga yanzu an samu cin gaba, Allah a cikin taimakon sa ya sa muka wuce wannan a yanzu. To kashin gaskiya mun ji hankalin gwamnati su sauko su yi zama da shugabannin addinai, domin in suka yi haka su ba su sakonni su kai zuwa majami'u su kai zuwa masallacai, su san yadda dokokin gwamnati yake da kuma yadda za su yi biyayya da shi. Na biyu, mun sake ce ma gwamnati game da wahalan da ake ciki gaskiya ta sake dudubawa matasa. Wani lokaci abin da yake sa su hawan titi su yi wasu abubuwa banda shaye-shaye na drug abuse and substance abuse, akwai rashin abin yi. Muka ce a nemi abin yi, a koya musu sana'a, in aka yi haka zai taimaka ma matasa ya rage shaye-shaye ya rage sace-sace.
Tashin hankali abinci ne, zaman lafiya abin so ne.
Jama'a masu sauraron mu, anan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
To madalla gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga labari ga wato sakon ku na masararo.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sunusu Maɗatai da Magaran da Isuhu Maƙiyar Maɗatai da Ilyasu Yakubu da Gawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Sakonmu na gaba ya fito daga Umar Arabadai a Badam, ɗan gudun hijira mazaunin Dafa a Jamhuriyar Nijar. Ya fara da sallama ya ce hakika mummunan harin da ƙasar Rasha ta kai wa wani asibitin ƙananan yara na ƙasar Ukraine da gabashin Turai. Hakika wannan abin damuwa ne matuƙa, da fatan Ubangiji Allah ya kawo wa ƙasashenmu na duniya zaman lafiya da kwanciyar hankali. Saƙonmu na gaba ya fara da sallama ya ce har yau har kullum kukan al'umma shine tsadar rayuwa wanda ya riga ya zama ruwan dare ga duniya. To addu'a ita ce tukubin mumini, don haka Allah ya kawo sauƙin tsadar rayuwa a ko'ina. Amin summa amin. Saƙo daga Ismail Agnes Malam Fatodi mazaunin Dafa a Jamhuriyar Nijar. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgi a jihar Yobe, Najeriya. Yace shirin gwamnatin Najeriya na shigo da abinci kamar shinkafa, alkama da masara, hakan abin ayaba ne matuƙa, domin zai kawo sauƙi ga talaka wajen samun abin sawa a bakin salati. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Amin.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaicin, shugabannin kasashe mambobin NATO na ci gaba da taron su yau Laraba a birnin Washington DC, inda za su yi nazarin yadda za su inganta goyon bayan da kungiyar kawancin ke baiwa Ukraine, tare da karfafa nasu tsaron da kuma matakan tauna tsakuwa. An kwashi watanni ana wannan tattaunawar a matakai na ƙasa, ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen kasashen NATO a farkon wannan shekarar. Yanzu ya rage ma shugabannin su yanke shawara ta ƙarshe. Kasashen Australia da Amurka da Burtaniya na zargin wata cibiyar leƙen asiri wadda gwamnatin China ke ɗaukar nauyinta da aikata leƙen asiri ta kafar yanar sadarwa. To amma hukumomi a China sun yi watsi da zargin da cewa shi ma dai wani yunkuri ne kawai na amfani da batun matsalolin tsaro a yanar sadarwa don bata ma China suna.
Da masu sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan lokaci, sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tiya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Fisham wacce ta hada sauti ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan rana Mr. Bill. Baba ya ku makiyari ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakata shirin yau da gobe, shirin matasa. Wassalam.